الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 18 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ko da bakwai ne 27 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihi kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke faɗa cewa menene hukuncin tsihi kan mace idan Allah ya mata rasuwa tsihi kan mace idan Allah ya mata rasuwa wannan wajibi ne dole ne idan ta tana da kitso a tsihi wannan kitso gaba ɗayan sa sannan idan an gama wankan gashin kan sai a yi kamun uku ɗaya a nasiya me ake kira da nasiya wato ita ce kokuwar kai ko ka ce madaga an san madaga a Hausa kamar misali idan ka kalli kan yaro akwai wani kurmi wanda za ka samu kusan gaban kafin a isu goshe shi wanda za ka ga kamar yana lumfashi yana sama yana ƙasa nan shi ne ake kira da nasiya kenan gashin kanta nan sai a kame shi a yi kamu guda sannan kuma nan ɓangaren kai na dama a yi kamu na biyu sannan ɓangaren nan na hagun a yi kamu ɗaya kenan sun zama nawa uku kenan ɗaya a nan gaba nasiya kenan biyu a nan idan an gama kuma sannan sai a haɗa su sai a jehu su baya yin haka wato wajibi ne a tsihi kan a yi kamun uku a dawo da su baya wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan haka shine hadisin Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda hadisin na cikin sahihai a lokacin da wato diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab Allah ya mata rasuwa Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu mu tsihi kan mu kame gashin nata mu kamu uku sannan kuma mu jefa su baya wannan hadisi yana tabbatar da cewa tsihi kan mace in Allah ya mata rasuwa wannan dole ne a sunce kai a sa ruwa a wanke shi da kyau sannan kuma a ƙarshe a yi kamu wannan wajibi don haka kasancewar yanke wannan gashi na cewa za a bata lokaci a wajen tsihewa wannan baya dacewa in ma an yi haka gashin dole za a hada shi a cikin likkafaninta an gane ko tare da cewa yin hakan bai dace ba in dai ba a tsoron cewa za ta jirkita ta fara wari to anan dole ne in ma wani lokaci za a dauka dole a yi hakuri a tsihe wannan kai sannan a yi mata wanka tambaya ta biyu ɗan uwa ke faɗa cewa mutum ne ya yi shashanci da mace Allah ya ƙaddara ta samu ciki shin bayan ta haife wannan ciki yana halatta ya zo ya biya sadaki ya aure ta, kamar yanda kafin ta dau wannan ciki halak ne ya biya sadaki ya aure ta, haka bayan yayi shashanci da ita ta samu ciki ta aihu ya halatta ya biya sadaki ya aure ta. Domin ka'ida kamar yanda malamai suke faɗa, kamar yanda ina cikin littafin da ake kiran shi Ar-Risala na Abu Muhammad, shine Abdullah ibn Abi Zaid Al-Qirawani, ɗaya daga cikin malaman Malikiya, shine yake faɗa yana cewa wala ya harumu bizina halal, ma'ana halak ba ta haramta a sababin zina. Dan kayi zina da mace, wannan mace da kai zina da ita wal iyazu billah, ya halatta ka aure ta, ya halatta ka auri diyarta, ya halatta ka auri uwarta. Wannan zina da kai da ita bata haramta maka wannan mata, bata haramta maka auren diyarta, bata haramta maka auren uwarta. Inda a ce ta hanyar aure ne wanda yake na shari'a, idan mutum ya auri mace da zaran an daura auren shi da ita, to uwar wannan mata ko mu ce sarakuwar shi, uwar wannan mata ta haramta gare shi da zarar an kulla aure, ko da baka shiga daki da ita ba. Amma in ka auri mace kafin ka shiga daki da ita, dan karambani sai ta ce ma diyarta budurwa, kai ma babanki ruwa, da ta kai maka sai kaga cewa diyarta hi uwar. To in dai baka kusanci uwar ba a wannan lokaci, kana cewa kana iya sallamar uwar, ka ce kai diyar kake so. An gane ku, nasi ne na Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ne yake faɗa, sai yake cewa wa ummahatu azwajukum allati dakhaltum bihin, wa ummahatu azwajikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum. A faɗarsa da ya zano nau'ikan matan da ya haramta mana, tun daga faɗarsa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Ubangiji ta'ala yace an haramta muku auren uwayenku, uwayen matanku wanda kuka shiga daki da su, sai yace fa in lam takunu dakhaltum bihinna, an haramta muku kenan ƴaƴan wato matanku wanda kuka shiga daki da su, sai yace fa in lam takunu dakhaltum bihinna, in har ba ku shiga daki da uwayen fala junaha alaikum, babu laifi akan ku, za ku iya auren ƴaƴan nasu. In ka auri mace kafin ka shiga daki da ita, in ka ga diyarta ta kayatar da kai, kana iya sakin uwar ka auri diyar. Amma in dai ka auri mace da zaran an daura auren ka da ita, kafin ka shiga daki da ita, uwarta ta zamanto haramun kinka. Dan haka dai a takaice, zina ba ta haramta ma mutum mace, kamar yanda akwai wani wahayi na shaitani, idan mutum ya yi shashanci da mace ta samu ciki, in ta aihu sai a ce wai ya zaɓi ɗaya, in ma ya ɗau uwar ko ya ɗau ɗan, in ya ɗauki ɗa to uwar wai ba ta halatta gare shi, in kuwa ya ɗauki uwar to ɗan shi kenan ba nashi bane ba. Daman ɗa ba naka bane, shari'a ita take ba da ɗa. Wani kan iya cewa to ai na yanka masa rago, ko rago dubu ka yanka masa, wannan baya halatta ba danka bane, saboda ba a same shi ba ta hanyar da shari'a ta tsara. Kenan, dan haka a takaice, in mutum yayi shashanci da mace, Allah ya kare mu, in ta aihu ba laifi, yana iya biyan sadaki ya aure ta, kuma ya tabbata cewa dole ne, wajibi ne akan shi ya tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wata'ala da ita matar akan wannan wato saban Allah Subhanahu wa ta'ala da suka yi, wannan saba ma Allah Subhanahu wa ta'ala da suka yi, dan kada ya ga cewa abu ne mai sauki tunda ya aure ta kamar ya goge wancan laifi. Wannan laifi ba abinda zai goge shi illa tuba ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa me ya dace wato mutum ya faɗa ya aikata wanda ke cin abinci baya koshi. Da farar safiya a gida an masa zazzahi ya kaɗe ya fito, ƙarfe 9 tana yi hannu ya tura wajen mai tuwo a kawo masa, 11 kafin 12 hannu ya buƙaci abinci, ci dai yake baya koshi. To wanda ɗabi'arsa da al'adarsa ta kasance haka, me ya dace ya faɗa kuma me ya dace ya aikata? Wanda mun karanta hadisi na Wahashi ibn Harb, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna na akulu wa la nashba. Suka ce ya Rasulullah, cin abinci muke amma ba ma koshi, menene illar, mecece matsala? Ni za mu iya fa'idanta a nan, in ka samu kanka a cikin wani yanayi wanda yake na kunci, to ka je ka tambayi masana su maka bayani game da sababin abin da ke janyo wannan matsala, kuma su maka bayani game da maganinta. Saboda malamai likitoci ne waɗanda suke na zuciya, na dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na yanayin ɗan adam, yanayin rayuwarsa, in ma alaƙar shi tsakanin shi da Ubangijin shi ko alaƙar shi tsakanin shi da bayinsa. Don haka a nan kaga ai ba wajen likita, ba wajen likita ba suka tafi wanda yake masani game da abin da ya shafi gangan jiki. Cha suka yi masa inna na akulu wa la nashba, suka ce ya Rasulullahi, cin abinci muke amma ba ma koshi, menene illar? Kala sai manzon Allah ya ce da su, fala'allakum taftariqu, manzon Allah ya ce me yiwuwa kukan rarraba a wajen cin abinci, kowa ya ja kwanan shi daban. Kalu na'am, suka ce kwarai da gaskiya Rasulullahi, haka ko muke, kowa abincinsa yake ci, ba ma haduwa a wajen cin abinci. Kala sai manzon Allah ya ce fajtami'u ala ta'amikum, manzon Allah ya ce to daga yau wato ku haɗu akan abincinku, in za ku ci abinci ku zo ku haɗu, hannu ya yawaita. Wadhkuru smallahi, manzon Allah ya ce kuma ku ambaci sunan Ubangijinku a farkon cin abincinku, ce bismillahi. In kun manta faɗar bismillahi a farkon cin abincin, a tsake tsakinsa ko a gaf da gama abincin kuka tuna, sai ku ce bismillahi awwalahu wa akhirahu, kamar yadda hadisi ya gabata. Manzon Allah ya ce in har kun yi haka, yubarak lakum fihi, za a sanya muku albarka a cikin abincinku. An gane ku, zaka ji abincin ka koshi, kuma Allah zai sanya albarka a cikin gangan jikinka, wannan abinci zai kara maka lafiya, sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kare ka game da dukkan wasu cututtuka da wannan abinci yake kunshe da su. A ƙarƙashin wannan hadisi da sauran hadisai da suka gabata, mun yi bayanin cewa akwai wasu sabubba waɗanda suke zare albarka daga cikin abinci. Abubuwa ne kamar guda uku. Na farko menene? Na'am. Rashin yin bismillah a farkon cin abinci yana daga cikin abin da ke zare albarka daga cikin abinci. Wanda hadisi ya gabata, hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa take cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin abinci da mutum shida daga cikin sahabbansa, shi na bakwai kenan, suna cin abincinsu lafiya ƙalau. Sai wani baƙauye ya zo, Aisha ta ce aluma biyu ya share abincin gaba ɗaya. Aluma biyu fa ya share abincin, mutum bakwai suna cin abincin, amma da ya zo ya yi aluma biyu gaba ɗaya sai ya kwashe abincin. Manzon Allah sai yake cewa amma hadha law samma lakafaku au kama qala, manzon Allah yace ku san da cewa wannan ba kauye da ya wawushe abincin nan aluma biyu, manzon Allah yace inda yayi bismillah, lokacin da zai saka hannun shi, to da abincin nan ya wadace ku. kaga kenan me zamu fahimta rashin yin bismillah a wajen cin abinci sababi ne daga cikin sabubban da ke zare albarka daga cikin abinci. Me yasa? Saboda duk mutumin da ya ci abinci ba tare da yayi bismillah to ya tabbata cewa ya ci abincin nan tare da shaytani, kamar yadda hadisi sun gabata. Duk abincin da ba a yi bismillah ba a farkon cin abincin ko a tsake tsakinsa, to mutum ya tabbata cewa tare da shaytani yake cin wannan abinci. In ka tuna a tsake tsakin cin abincin ka yi bismillah, to Allah zai tirsasa wannan shaytani, dole sai ya amayu duk abin da ya ci, domin bismillah ita take haramta masa cin wannan abinci in ka yi a farko ko loma ɗaya ba zai yi ba tare da kai. In kwa a tsake tsakin cin abincin ko a gaf da gama cin abincin ka tuna kai bismillah, to duk abin da ya ci zai amayo shi wannan bismillah da kai, kuma a abin da ya rage na abincin Allah zai sanya albarka abincin ya wadace ka. Dan haka ya kamata mu kula game da yin bismillah a duk lokacin da zamu ci abinci, domin sababi ne daga cikin sabubban da ke janyo albarka. Menene sababi na biyu abin da yake zare albarka daga cikin abinci? Na'am, wato cin tsakiyar akushi. Idan an kawo abinci an aje kai tsaye, mutum ya dira hannun shi a tsake tsakin abinci, wannan yana daga cikin abin da ke zare albarka, kamar yadda zai zo a darasin mu na yau, hadisin zai zo. Cin abinci ta tsakiyar shi, wannan yana daga cikin abin da ke zare albarka. An gane ku? Duk wanda yayi haka to Allah yana zare albarka daga cikin wannan abincin. Zai ci amma abincin ba zai kusar da shi ba. Sababi na uku, ci a rarrabe, ma'ana kowa ya ringa cin abinci shi kadai. Wannan shi ma sababi ne daga cikin abubuwan da ke zare albarka. Dan haka anan da suka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kukan cewa suna cin abinci ba sa kushi, manzon Allah ya ce fala allakum taftariqu, me yiwuwa rarraba kuke a wajen cin abinci ba ku haduwa ku ci? Suka ce kwarai. Manzon Allah ya ce to ku hadu in za ku ci abinci, in har kun hadu kun yi bismillah to Allah zai sanya albarka a cikin abincin. Shine muka yi bayani a baya, wannan sunna ce wadda ta kaura daga birni ta koma kauye. An gane ku? Ba komai ba ko illa kasancewar ta kalidanci da turawa da san kai shine ya kai mu zuwa ga haka. Wanda in ka dauki zamani da ya gabata, zaka ga duk unguwa da tijawan unguwa zaka ga sun fito da kowa ya fito da kwanan abincinsa daga gida an hadu an ci. Domin yin haka yana ɗaya daga cikin abinda ke nuna matsayinmu na mu'minai. Dama mu tsintsiya ce madaurinki ɗaya, ƴan uwan juna muke. Kuma wannan haduwa a wajen cin abinci na ƙara danƙon so da ƙauna tsakankaninmu. Yana ɗaya daga cikin abinda ke nuna cewa gaba ɗayanmu, wato tsintsiya ce madaurinki ɗaya kenan, babu wani wanda zai zo ya raba mu. Haka ne matsayinmu na mu'minai, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'antar da mu akan haka, innamal mu'minuna ikhwa. Ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa mu'minai ƴan uwan juna ne. Ƴan uwan juna ku, abinda aka san da su shine ƙaunar juna. Don haka haɗuwa a wajen cin abinci na ɗaya daga cikin abinda ke nuna cewa wannan jama'a tana da haɗin kai. Don haka za ka samu a irin wancan lokaci lattije ɗaya a unguwa in yayi magana ba wanda ya isa ya tada, zai gama yaran unguwa gaba ɗaya in sun yi ba daidai ba, in ya kama a sa musu hannu zai sa musu hannu. Ɗanka ne amma ba za ka yi magana, sai dai ka yi murna ka ji daɗi. Amma a yau ba maganar ba wani makwabci ya taɓa ɗan makwabci, ko ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, idan ya taɓa ɗanka to akwai wasu matsaloli da za su biyo baya. Kaga ba komai ya kawo haka illa kasancewar nisantar karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa waɗannan abubuwa duk suka ƙaura waɗanda suke na sunna, sai abubuwa waɗanda ba su dace ba na ɗabi'u waɗanda suke na kafirai su ne suka maye mana gurbi. Don haka dai duk abincin da muke so Allah ya sanya albarka a cikin shi, to dole mu bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cin abincin. Kuma ba ana maganar ba a zo a zauna gaba ɗaya a kan teburi a kawo katon akushi kowa ya ɗau asati ya ɗauka ya sa gaban shi, a cikin haranti babba za a sa kowa ya saka hannun shi. Wannan shi ne sababin albarkar, ba kowa ya ɗauka a haranti ba. Wannan tsari ne wanda yake na Turawa. za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك متفق عليه كما سبق وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا منها فتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فلتفوا عليها فلما كسروا جفا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة ما هذه الجلسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد قوله ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها ما لم الله يجكن ساكي فدا وانم بابيني واندكي بياني جمدا ابن دي زورك منزان الله صلى الله عليه وسلم نقو مرني چه وا ادم متنزي چه ابنچي تو يچه ابنچي تجيفين اكوش انغاني او تجيفين اكوش والنهي عن الاكل من وسطها هما دهني نمزان الله صلى الله عليه وسلم game da cin abinci daga tsake tsakin akushi, ma'ana in zaka ci abinci ka ci gefin sa, haramun ne mutun ya dira hannun shi a tsake tsakin abinci idan zai ci. Shine malam sai ya ce fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wato a karkashin wannan babe akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda hadisin ya gabata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Umar ibn Abi Salama wanda agula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana dan matarsa ne Ummu Salama, an kawo abinci an aje ana ci, yaro sai ya ringa yawo ta hannun shi a cikin akushin abinci ya tako can ya tako can, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ya gulam, manzon Allah ya ce masa san billah in zaka ci abinci ka ambaci ubangijinka ka ce bismillah, manzon Allah ya ce wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama, manzon Allah ya ce masa wa kul mimma yadika ka ci abin da ke gabanka. Wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wanda umarnin abin da yake fa'idantarwa shine wajibcin cin abin da ke gaban mutum, dan haka abin da yake gabanka wannan wajibi ne ka ci in kana cin abinci tare da wani, an gane ko? In kai kadai kake cin abinci in zaka ci to haramun ne ka ci abinci ta tsake tsakin akushi, sai dai ka ringa cin gefe, ba laifi idan ka cinye gefin da yake gabanka ka juyo hannu ka ci wani gefe har a ƙarshe ka iske tsakiyar abincin, kenan in kai kadai kake cin abinci ba laifi in dai gefin abinci ne ka ci nan ka ci can babu laifi, cin tsake tsakin abincin shine haram. Amma in dai da wani kake cin abinci ko ɗanka ne ko ma wane ne ko kai ka sayi abincin to haramun ne ka ci gaban wani, dole ne ka ci gabanka, cin gaban wani haramun ne sai dai da izinin shi, in ka nemi izinin shi ya baka to ba laifi, abinda babu shi a gabanka kana iya miƙa hannunka gaban shi ka ɗauko. Shine yace fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yalika, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka, kaga kenan cin tsake tsakin abinci wannan haramun ne kwata kwata baya halatta. sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke fada cewa albarakatu tanzilu wasqa'ani manzon Allah ya ce albarka ta ubangiji subhanahu wata'ala na sauka a tsakin abinci an gane ko lokacin da ake cin abinci to albarka ta ubangiji subhanahu wata'ala tana sauka a tsakin abincin sai ya ce fakulu minha fatayhi manzon Allah ya ce ku ci abinci minha fatayhi daga gefin akushi kenan wala ta'kulu min wasdihi manzo Allah yace kar ku ci abinci daga tsakin sa kaga anan umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa ku ci abinci ta gefin sa abinda wannan umarni yake fa'idantar da mu dole ne wajibi ne in zamu ci abinci mu ci ta gefin akushi sannan sai yace wala ta'kulu min wasdihi la kuma anan nahiya ce manzo Allah ya ce kar ku ci abinci min wasaihi daga cikin tsakin akushi hani kwa in yazo daga Allah subhanahu wata'ala ko daga manzansa abinda za a fa'idanta a farko shine haramci sai an samu dalilin da ya juyar da shi daga haramci zuwa karhamci dan haka wannan hani abinda yake fa'idantarwa shine haramcin cin abinci ta tsakin akushi baya halatta kuma me zamu iya fa'idanta anan kenan zamu fahimci cewa ainihi abinci in an zuba to albarkar bata ciki sai in an fara cin abincin albarka take sauka tsakin abincin kenan a waje take amma in an fara cin abincin take sauka kamar yanda anan manzon Allah ya faɗa yake cewa albarakatu tanzilu wasqa'ani wato albarka ta ubangiji subhanahu wata'ala na sauka wato tsakin abinci dan haka maganar al'ada ta Hausawa idan kama mutum bismillah sai ya ce bari in sa albarka baka isa ba an gane ku albarka a hannun Allah take shi yake sanya albarka sai dai kai fatan kai addu'ar cewa Allah ya sanya albarka in kana son albarka ta shiga cikin wannan abinci to zauna hannunka hannun shi shi mai abincin ku ci amma maganar ka sanya hannunka zare ka ce ka sanya albarka wannan albarka baka sa ta ba an gane ku dan haka waɗanda suka fahimci irin wannan cewa suke sai dai ka hudda kenan ka zauna a ci da kai shine albarka take sauka domin duk abincin da hannu yayi waita to albarka ta ubangiji subhanahu wata'ala na kasancewa a cikin wannan abinci kamar yanda hadisi ya gabata dan haka a takeice Allah shine yake sanya albarka wanda ayoyi sun wuce a lissafa na Al-Qur'ani kamar yanda Annabi Isa alaihi salam ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadar san yake fada wa ja'alani mubarakan aina ma kunt ubangiji na ya maida ni ma'abucin albarka ne ya sanya mun albarka duk inda na kasance haka can Ibrahim alaihi salam wato da dan shi Ishaq ubangiji ta'ala me yake fada wa barakna alaihi wa ala ishaqa mun sanya albarka ga Ibrahim alaihi salam haka nan mun sanya albarka ga dan shi Ishaq haka wato birnin Qudus Allah ya saka albarka a cikin sa kamar yanda yake fada subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana in dan uwan mu yayi aure mumini mu masa wannan addu'a mu ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka Allah ya sanya maka albarka wa baraka alayka Allah ya dada albarkar sa akan ka wa jama'a bainakuma fi khair kai da matar Allah ya hada ku a cikin alkhairi dan haka kenan albarka a hannun Allah take shine yake sanya ta kuma babu ta hanyar da ake samun albarka sai an biyo ta hanyar da shari'a ta tsara shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ta yanda albarka take shiga cikin abinci shine manzon Allah yace albarakatu tanzilu wasqa'ani albarka ta ubangiji subhanahu wata'ala na sauka tsakin abinci kenan lokacin da ake cin abincin albarka take saukowa sai ya ce fa kulu min hafatayhi, manzon Allah ya ce ku ci abinci ta gefinsa, in an kawo akushin abinci an aje ta gefi ake ci, shine sunna. Sai ya ce wala ta'kulu min wasdihi, kar ku ci abinci ta tsake tsakinsa, domin cin abinci ta tsake tsakin akushi haramun ne koda kai kadai kake cin abinci. Wani yakan iya cewa to in nama ya zamanto a tsakiyar abinci yake, ba laifi kana iya dauko shi, an gane ku, ba laifi kana iya dauko shi, amma fara cin abincin ta tsakiyar akushi wannan kwata-kwata baya halatta. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abdullahi ibn Busr, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa kana linnabi sallallahu alaihi wasallama qas'atun yuqalu laha al-garra, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wani akushi, ko kuma wani akushi ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu laha al-garra, sunan akushin al-garra. Kaga ba laifi bane ba kenan kwanin cin abincinka ka sanya masa suna, domin akushin cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunan shi al-garra. Idan aka ce al-garra, an ciro shi ne daga al-gurra. In aka ce al-gurra, wato shi ne fari, irin farin da ke kasancewa a goshin doki yana kyalli. Don haka in mutum ne fari sai a ce masa al-agar, idan mace ce ce sai a ce wato al-garra. To don haka akushin mu'annas ne, sai ake cewa al-garra, haka yake sunan akushin cin abinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace kana linnabi sallallahu alaihi wasallama qas'atu, wato wani akushi ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu al-garra, wato ana ce ma wannan akushi al-garra, ma'ana fari kalkina. Shine yace ya hamiluha arba'atu rijal, idan an zuba abinci a cikin shi mutum hudu suke daukan akushin, ba karamin akushi bane ba, babban akushi ne, mutum hudu suke daukan shi. Sai yace falamma abahu, me zamu fa'idanta anan ya hamiluha arba'atu rijal, cewa mutum hudu suke daukan wannan akushi, dan haka me zamu fahimta anan? A na'am, abinda zamu fa'idanta anan ta fuskar yabo, sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Hausawa suke fada, jirgi ne dau mutun ka daukayin sa, kaga katan akushi fa a gidan shi na zuba abinci ne, wanda in aka zuba abinci sai mutun hudu suke dauka, tsammanin ka shi kadai zai ci abinci, da jama'a yake cin abinci. Kuma kamar yanda hadisi ya gabata, in aka gama sallar isha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fada a cikin sahabbansa cewa kowa ya ja gwalgwadon wanda zai iya dauka na jama'a, waɗanda ake kiransu ahlus suffa, talakawa ne waɗanda suka yi hijira zuwa Madina ba su da masauki, anan wata babbar rumfa suka tare a gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙon da yake jinjina musu, lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Waɗannan talakawa ne suna kai kusan mutum 70 zuwa 80. Manzon Allah sai ya ce kowa ya ja gwalgwadon yanda zai iya, ya tafi gida ya hudo kwanan abincin shi, su ce wani ya ja mutum biyu, wani ya ja uku, wani ya ja hudu, wani ya ja biyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana jan sama da mutum 10, shi kadai. Kenan, wannan yana nuna mana wato yanda aka sunnanta mana duk mutumin da Allah ya masa wadata, to ya kamata in zai yi abinci yayi abincin da zai taimaka ma wasu waɗanda suke mabukata, ya zamanto akwai mabukata wanda in an dafa abinci zaka ringa taimaka musu bakin gurgurdan iyawarka. Dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan akushi nashi mutum hudu suke daukan shi. Kuma wannan yana nuna mana ba laifi abokanka sukan iya kama maka wasu aikace-aikace kamar yadda anan sahabbansa ne, abokan zamansa ne, sukan kama masa wannan aiki, ma'ana su je su ɗauko wannan akushi a fiddo shi jama'a su ci. Shine yace falamma abahu, wato lokacin da suka kai hantsi su waɗannan sahabbai kenan, bayan an gama sallar asuba suka ci gaba da zama a nan masallaci. Falamma abahu, lokacin da suka kai lokacin wallaha, an gane ko lokacin wallaha shine bayan hudowar rana in ta dan daukaka gwalgwadon tsawon goran mashi, kamar bayan hudowar ta da minti 15, wannan shine lokacin wallaha. Shine yace falamma abahu, lokacin da suka kai lokacin wallaha, wasajadu duha, suka yi sallar wallaha suka gama, utiya bi tilkar qas'a, sai aka zo da wannan katan akushin, yani wa qad surrida fiha, wato an sanya mara-mara ta abinci a cikin shi. Lafazin surrida an ciro shi ne daga as-sarid, idan aka ce as-sarid shine mara ta abinci, duk da cewa a yau ba a san ba mara su da yawa a cikin mu, zaka samu musamman yara kankana ba su san mara ba. Wanda yake da shekara 15 a nan, wa zai iya faɗan me ake nihi da mara? Wani ƙarfi ne wanda ake hudda abinci da shi. Galibi yau kawai abincin da kushiya ne da wani wannan ake wani. To, idan aka yanko wannan abinci, kenan shi ne ake kira da mara, ƙarfen da ake fitar da abincin sunan shi mara. Kenan abincin da aka yanko ana cewa mara guda ne. Shine ake kira da sarid a larabci kenan, wa qad surrida fiha, an fitar da abinci mara mara an jera akan wannan akushi. Waɗannan sahabbai mutum hudu suka ɗauko akushin suka fito da shi nan, wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan waɗannan sahabbai sun sallaci sallar wallaha. Faltafu, an gane, amma karka fahimci cewa sallar wallaha jam'i suka yi ba, a'a, sallar wallaha abin da yake sunna kowa ya yi ta shi kadai, yin jam'inta ana ce yau da gobe wannan bid'a ne, baya halarta. Shine sai ya ce faltaffu alaiha, wato suka yi ca akan wannan akushi. Shine ya ce faltaffu alaiha, suka haɗu akan wannan akushi. Falamma kasuru, lokacin da jama'a suka yawaita, kowa ya zo ya saka hannun shi. Tsammaninka mutum nawa za a samu a nan masallacin, bayan an gama sallar asuba suka ci gaba da zama, sai da lokacin wallaha yi, bayan sun gama sallar wallaha aka hudu wannan abinci, suka zo suka yi haɗu. Lafazin faltaffu, kamar misali a zo a yi ca akan abu, a yi taro a kan shi. Shine ya ce falamma kasu, lokacin da jama'a suka yawaita akan wannan akushi, jasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi gurhwani akan gwiwoyinsa. An gane ku? Jafa, wato sai ya yi gurhwani. Wani irin zama ne ake kiran shi gurhwani? Wani ya nuna mana daga ciki. Kamar kwatancin zaman da haka shi ne ake nihi da gurhwani, shi ne aljasu kenan, mutum ya yi gurhwani akan gwiwoyinsa, irin zaman da alhaji ya yi. Akwai sura ta musamman a cikin Al-Qur'ani, suratul Jasiya, shine Ubangiji Ta'ala yake cewa wa tara kulla ummatin jasiya, a ranar kiyama zaka ga kowace al'umma ta yi gurhwani akan gwiwoyinta. Shine in ka jefa da ake cewa zaman sallah, ma'ana ka yi gurhwani akan gwiwoyinka, domin zama ne wanda yake na ladabi, na kaskanta kai. An gane ku? Ai, akwai zaman da ake kiran shi zaman dan sarki taimakar, wanda in ka yi irin wannan zama a fada, in dai baka gyara ba za ka san abin da zai biyo baya. Zama ake bukata ka yi na ladabi, na kaskanta kai, shine ka yi gurhwani akan gwiwoyinka. To, da jama'a suka yawaita akan wannan akushi, shine Abdullahi ibn Busr yake cewa jasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gurhwani akan gwiwoyinsa. فقال اعرابي wani ba kauye sai ya fada, sai ya ce ma hadihin jilsa, yace ya rasulullahi wannan ko wani irin zama ne, menene hikima da kai wannan zama? kasan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda Allah ya dabi'antar da su akan kwadai na ilimi da zaran sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu sabanin yanda suka sani to he sun tambaye shi me yasa kai kaza menene hikima da kai kaza yana yin wannan zama sai wani ba kauye sai yace ma hadhihi jalsa yace wannan zama ko wani irin zama ne anan me zamu iya fa'idanta ba kauye ne fa yi masa tambayar tare da cewa ga ɗan birni waɗanda suke zaune da shi yau da gobe me yiwa sun san hikimar da ta sa yi wannan zama ko kuma ya kasance domin daman abu ne sananne su kwarjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika zuciyarsu dan haka wani sahabi yake faɗa yake cewa yace muna ganin kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ma iya daga baki mu yi masa tambaya saboda yanda muke kaunar shi muke jin nauyin sa amma dan haka muke gurin wani ba kauye ya zo da wautar shi ya mai tambayoyi mu ji amsar da zai bashi domin mu fa'idanta hadisin yana cikin sahihu muslim to shi wannan ba kauye sai yace ma hadhihi al-jalsa yace wannan ko wani irin zama ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله صلى الله عليه وسلم سيئتي مسا إن الله جعلني عبدا كريما كسند شوى وبنجي تعالى يا ميداني ني باواني ونديكي مي درجة أنقانيكو باواني مي درجة درجة فأنا سامن تتهنير كسكن تكيغ الله سبحانه وتعالى كسكن تكيغ باينسا duk wanda yake so ya samu matsayi a nan duniya ya samu matsayi a gobe kiyama ya zamanto mai kima mai daraja mai karamci a idanun jama'a ya samu karamci a wajen Ubangiji subhanahu wataala hanya ce daya daya mutun ya kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala shine ka karbi gaskiya ko ma wane ne inda ya bayyana maka gaskiya to kada ka nuna jiji da kai da isa ka karbi wannan gaskiya bayan Allah subhanahu wa ta'ala kada ka daukan ka cewa kai kafi su ka nuna cewa kai kake kasa da su su suke sama da kai hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana ma tawada'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah au kama kana bawa bai taba kaskanta kansa saboda ubangiji face sai Allah ya daukaka shi duk wanda ya kaskanta kanshi to Allah zai daukaka matsayin shi a nan duniya ya daukaka matsayin shi a gobe kiyama shine anan manzon Allah yake faɗa masa yace inna Allah ja'alani 'abdan karima lalle ubangiji na ya maida ni bawa ne wanda yake mai karamci sai yace walam yaj'alni jabbaran anida ubangiji na bai maida ni ba matsayin bawa wanda yake mai tsaurin kai anidan mai tada karan hanci idan aka ce jabbar shine wanda yake mai karye inda baggaba azzalimi kenan an gane ko jabbar kenan mai karye inda baggaba wanda jabbar suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala amma ma'anar shi in ka dangana sunan ga ubangiji subhanahu wataala shine kenan mai tsara karyayye kenan duk abin da ya karye babu wanda ya isa ya dora shi banda ubangiji subhanahu wataala duk wani abu da ya wargaje ubangiji ta'ala shi yake tsara shi ya maida shi kamar yanda yake da haka yake da suna al-jabbar kenan mai tsara karere duk wanda ya karye ubangiji subhanahu wataala shine yake maida shi mai tsara komai da kowa kenan to sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala kenan al-jabrutiyya dan haka wannan sifa ba ta dacewa da ni an gane ko kenan in aka ce mutum wane jabbar ne kenan abinda ake nihi da jabbar kenan shine mai tsaurin kai wanda baya jin hus mai abinda ya ga dama ya karye inda baggaba azzalimi sai yace anidan mai tada karan hanci in aka ce al-anid an ciro shi ne daga al-inad in aka ce al-inad shine tada karan hanci mutun ya ringa nuna jiji da kai da isa don haka in aka ce al-anid shine malamai suka ce al-ja'iru anil qasdi albagi alladhi yaruddu alhaqqa ma alilmi bihi wanda ya karkace ma tafarki madaidaici azzalimi wanda ya fahimci gaskiya kuma zai juya mata baya wanda shi ba a isa ba a faɗa masa gaskiya yayi wannan shine ake kira da anid duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofi guda biyu wal iyazu billahi to ya tabe duniya da lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ani. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wani mai tsaurin kai mai tada karan hanci wato ya tabe. Don haka sai Allah ya tanada masa irin azaba kala-kala, min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusibu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalid. Shine yace wa lam yaj'alni jabbaran anida, ubangiji na bai maida ni ba bawa wanda yake mai tsaurin kai mai tada karamci, kamar yanda can Annabi Isa yake faɗa wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa, sai yace da su kulu min hawalaiha, manzon Allah yace ku ci abincin nan ta gefin sa, ma'ana wannan aku shi na abincin, manzon Allah yace ku ci ta gefin sa, wada'u birwataha yubarak fiha, manzon Allah yace ku rabu da tsake tsakin abincin, manzon Allah yace za a sanya albarka a cikin shi. Kaga anan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu cewa ku ci wannan abinci ta gefin sa, sai yace wada'u birwataha, kuma ku rabu da tsake-tsakin abincin kar ku ci. In aka ce birwa shine tsakiyar abu kenan, kululuwar sa, manzon Allah yace ku rabu da tsakiyar abincin, mubarak fiha, manzon Allah yace za a sanya albarka a cikin abincin nan, kamar yanda hadisi ya gabata albarka tana sauka tsake-tsakin abinci kenan. Don haka manzon Allah yace a rabu da tsakiyar a ci gefe. Kaga wannan hadisi kenan me yake karantar da mu, wajibcin cin abinci ta gefin akushi da haramcin cin abinci ta tsake-tsakin akushi. Kuma wannan yana nuna mana wato irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kaskanta kai ga ubangijinsa subhanahu wata'ala da kaskanta kai game da bayinsa. Kaga fa irin zaman da yayi a wajen cin abinci, irin wannan ladabi sai a kauye zaka same shi. In mutun zai ci abinci irin wannan zama, baka isa ba kai zama na kamar misali ka dinke kafa kai zaman dan sarki, a irin wannan zama na gurfana zaka ga mutun yayi, in yaro ne karami kuma ya rike kwanan abinci ya sunku ya kai. To dan haka kasancewar shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan zama, domin zama ne wanda yake na kaskanta kai. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk wanda Allah ya kai shi wani matsayi, koma wani matsayi ya ka kai, to ya kamata ka zamanto mai kaskanta kai. Yana daga cikin kaskanta kai waɗanda suke na ƙasa da kai ka ringa cin abinci tare da su. Don haka a matsayinka na shugaba, in ka zo an kawo abinci, ba maganar cewa kai a ware maka naka can daban. Abin da ya kamata ka zo kai da talakawanka hannunka hannunsu, ko kai mai gida da yaranka, leburorinka da sauransu, in an kawo abinci ba naka ba za ka hudda gefe, ka zo hannunka hannunsu. An gane ku, wannan abu da za ka yi shi ne zai ƙara ƙimarka da martabarka a cikin zuciyarsu, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka matsayinka a nan duniya, ya ɗaukaka matsayinka a gobe kiyama. An gane ku, karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma irin waɗannan ya kamata a same su a aikace gaba da mu. Kada ya zamanto karatu ne ya zo ya wuce, duk abin da ka fahimta a matsayinka na mumini so ake a same shi a aikace gaba da kai. Babu karahiyatil aqli muttaki'a an abi juhaifata wa habib ibn abdillah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي المتكئ هنا هو الجالس مؤتمدا على وطاء تحت. قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغا. هذا كلام الخطاب. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه والله أعلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin cin abinci a kishin gide. in za ka ci abinci ka tashi ka zauna daren dakan ka sa akushin abinci gaba ka ci, cin abinci a kishin gida wannan haramun ne, baya halatta. Don haka anan malam ya zo mana da hadisin Abu Juhaifa shine Wahab ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada cewa la akulu muttaki'a, manzon Allah ya ce bana cin abinci a kishin gidi. Don haka wannan dalili ne wanda yake nuna haramcin cin abinci a kishin gidi, domin fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi baya cin abinci a kishin gidi. Kenan in zai ci abinci a yaya yake cin abinci, yana cin abincinsa a zaune. Kamar yadda anan malam sai ya zo mana da fada ta al-Imam al-Khattabi a cikin littafinsa mai suna Ma'adim as-Sunan, ta'liqatun yayi akan Sunan Abi Dawud, yace al-muttaki'u huna, abinda ake nihi da al-muttaki'u mai kishin gida anan yace huwa al-janis, shine mutumin da ke zaune mu'tamidan ala wida'in tahata, wanda wato ya dogara da wani matashin kai karkashinsa kenan, ya sa ya dage a zaune yake amma ya sanya matashin kai a karkashin shi ya dan karkata. Kada sai ya ce wa arada annahu la yaqudu alal wida'i wal wasa'i, abinda yake nihi cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana cin abinci baya zama wato akan wani matashin kai. Lafazin al wida da al wasa'i duka mutaradifan ne a wajen ma'ana, ma'ana fulu wanda ake zama a kan shi kenan matashin kai, shi ne ake kiran shi wiqa, ko ka ce wisada, wasa'id jam'i ne nashi. Sai yace ka fi'ili man yuridu al-iksara min al-qa'a, kamar aikin mutumin da ke nihin ya yawaita cin abinci, shi ne suke irin wannan zama. Sai mutum ya dan kawo wani dan matashin kai ya sanya tsakankanin shi, sai ya zauna kan shi, in yana son ya yawaita cin abinci ya ci abinci sosai. Sai ya ce bali ya ka'udu mustawfizan la mustawiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama akan mazaunansa la mustawiyan, ba tare da ya hau kan wani matashin kai ba in zai ci abinci. Wa ya'kulu bulga, yana cin gwargwadon iya abinda zai ishe shi, abinda zai tushe masa yunwa kawai. Malam ya ce haza kalamul khattabi, wannan fada ce ta al-Imam al-Khattabi akan fito da ma'anar hadisi. Sai malam ya ce wa ashara gairu, amma wani malami na daban daga cikin malamai ya yi nunin cewa ila annal muttaki'a, abinda ake nihi da al-muttaki huwa lama'ilu ala janbihi, shi ne mutumin da ya karkata ya yi kishin gida kenan akan haƙarƙarinsa. Wannan fada ta biyu ita ce fada mai rinjaye. In aka ce kishin gida shi ne al-ittika, kenan mutum ya ɗan yi haka, ya ɗan ta da kai haka, ya yi kishin gida akan ɓangaren haƙarƙarinsa, shi ne ake kira da ittika. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa alal ara'iki muttaki'un, kenan mutum ya ɗan karkata akan haƙarƙarinsa, shi ne ake kira da ittika. Ba mutum ya yi zaune ya sanya matashin kai a ƙarƙashinsa ba shi bane ba. Wannan magana ta biyu ita ce mai rinjaye, ma'ana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin abinci, baya cin abinci a kishin gidi. Don haka cin abinci a kishin gidi wannan wani nau'i ne wanda yake na nuna isa. Me yake ƙara tabbatar mana cewa in aka ce kishin gida shine mutum ya karkata akan haƙarƙarinsa ya dan dogara da hannu, shine hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana manya-manyan laifuka. Kamar yadda wani lokaci yake faɗa ga sahabbai, yana ce da su ala'u nabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, manzon Allah yace shin yanzu bazan ba ku labari game da mafi girman duk wasu manyan laifuka? Sahabbai suka ce bala ya rasulullah, kwarai da gaskiya manzon Allah, muna buƙatar ka faɗa mana. Manzon Allah sai yace al-ishraku billahi, hada bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi girma a wajen Allah. Sannan sai ya ce wa uququl walidayn, da rashin da'a ga mahaifa. Wa kana muttaki'an, sahabin ya ce wa kana muttaki'an, manzon Allah ya kasance yana kishin gida lokacin da yake wannan bayani. Fa jalasa, manzon Allah sai ya miƙe ya zauna. Kaga anan da ya ce fa jalasa, cai wa kana muttaki'an, da ya kasance yana kishin gida lokacin da yake wannan bayani. Fa jalasa, sai ya tashi ya zauna. Kenan kaga in aka ce al-ittika shine mutum ya karkata kenan haƙarƙarinsa kenan ya tada hannu, haka shine ake kira da kishin gidi. to shine yace ana la akulu muttaki'an, manzon Allah yace la akulu muttaki'an, ni bana cin abinci a kishin gide, domin cin abinci a kishin gide wani nau'i ne wanda yake na nuna jiji da kai, wanda kuma baya dacewa ga mu'mini. In zaka ci abinci kenan ka zauna, in ma zaman da zaka yi ya kamata ka yi zama wanda yake na kaskanta kai irin wannan zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, amma tare da cewa ya halatta ka yi zaman da ake kiran shi zaman dan sarki, ko ma meke kafa, kana iya meke kafa ka sanya kwanon abinci gaba ka ci, duka wannan ba matsala bane ba. Wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقويا يأكل تمرا رواه مسلم. قوله المقوي هو الذي يلصق عليتيه بالأرض وينصب ساقيه. واتو أنس بن مالك الله إكرمه سيداك فدا cewa manzon Allah sallallahu yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan, wato manzon Allah yana zaune yayi tsugunne. Me ake cewa muqiyan? Shine zaman da ake kiran shi al-iqa, kamar yanda zaman da Alhaji Rabi yake, wannan zama na ka zauna akan mazaunanka ka kafa kawahuwanka haka, shine ake kira al-iqa, wanda nau'in zama ne daga cikin zaman da aka hana mana a cikin sallah. Shi anan wannan sahabi yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jalisan muqiyan, kenan yayi irin wannan zama wanda ake kiran shi al-iqa, kenan sugunni. Ya akulu tamran, manzon Allah yana cin dabino, shine sai malam yace al-muqi huwa alladhi yulsiqu aliyatayhi bil ardi. Idan aka ce al-muqi shine mutumin da ya zauna ya damfara wato mazaunansa da ƙasa, wayan sibu saqaihi, sanan ya kafa kubrinsa. An gane ku? Kenan irin wannan zama shine ake kiran shi da wato al-iqa. To shine anan Anas yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan zama kuma yana cin dabino. Kaga wannan yana nuna mana idan mutum zai ci abinci, lalle ba laifi bane yayi irin wannan zama, ko ya meke kafarsa, ko ya yi zaman da ake kiran shi zaman dan sarki, wannan duka ba laifi bane, ko ya yi zaman da aka fi so shine kenan yayi gurbana akan guyoyinsa, wannan duka ba laifi bane ba. Idan mutum zai ci abinci yana iya yin kowane irin zama, kenan zaman da baya halatta shine wannan kishin gide, mutum yayi kishin gide yana cin abinci, wannan haramu ne. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.